Bincike ya tabbatar da cewa ana hada harar kasuwancin dabino a duniya na dollar Amurka biliyan 1 da miliyan 600 a shekara, inda kasar Masar ita ce ke kan gaba wajen samar da shi a duniya. Najeriya ita ce ta goma wajen amfani da dabino a duniya, amma kuma tana samar da kashi 20 ne kacal cikin 100 na yawan dabinon da take bukata, inda ake shigowa da kashi 80 cikin 100 daga kasashen waje. Wannan a cewar shugaban kungiyar masu noma, sarrafawa da kuma kasuwancin dabino ta Najeriya, Dr. Hussaini Dukku, yana faruwa ne saboda rashin kulawar gwamnati.
Sauran itatuwa kamar su koko da kwakwa da sauransu, gwamnati ta san da su, amma ba ta san da dabino ba, kamar musamman wurin abin da ya shafi wurin ba da tallafi. Alhamdulillah, kamar ire-iren wannan abubuwa da muke taro haka na wadakarwa yana sa mutane su sani, kuma ita ma gwamnati ta kila ta fahimci abin ta rungumi abin insha Allah.
Yanzu dai Najeriya ta yunkura domin ganin wannan batun ya zama tarihi, domin a jihar Sokoto kadai an samar da babbar gonar dabino wadda ita ce ta biyu mafi girma a Najeriya. Kuma yanzu haka gwamnatin jihar ta bayar da eka 300 na filin noma, kuma tana shirin bayar da eka 5,000 domin haɓaka noman dabinon. Hukumar zakka da wakafi ita ce ke hidima wajen bunƙasa noman dabino, inda shugaban hukumar Muhammad Lawal Mai Doki yace zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.
Abinda aka gano na muhimmancin shukar dabino da kula da shi, to gaskiya ne a haɓaka tattalin arziki da yaƙar talauci ciki da waje, da kuma samun haɗin kan al'umma da kuma bunƙasa harkar kasuwanci.
A wurin babban taron masu noma, sarrafawa da kasuwancin dabino na ƙasa irinsa na farko da aka yi a Najeriya, wanda ya gudana a Sokoto, wanda a wurinsa an kaddamar da dashen itatuwan dabino, mai alfarma Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar da kuma gwamnan jihar Sokoto ta bakin kwamishinan kare muhalli Sagir Atahiru Bafarawa, sun jaddada bayar da goyon bayansu ga bunƙasa noman dabino.
Dukan mu mun san cewa da an je Hajji ana dawowa sai a ce kasawa dabinon Makka. Ya kamata mu ma a ce an kawo dabino Sokoto idan an je wasu garuruwa, domin muhimmancin Sokoto a wannan bangare na duniya. Insha Allah za mu ci gaba da taimaka ma juna, mu ga cewa wannan aiki da aka sa gaba ya samu cikakkiyar nasara.
Su ma ma'aikatan noma da kare muhalli da ciniki da masana'antu na tarayyar Najeriya, haƙida babban bankin Najeriya da kuma cibiyoyin gudanar da bincike-binciken amfanin gona, sun jaddada aniyar su wajen saka hannu ga haɓaka harkar dabino a Najeriya domin bunƙasa tattalin arziki.
Sana Ibrahim Abdullahi, na wakilci Managing Director na NASAL, Mr. Aliyu Abdulhamid. Ma'aikatanmu ta NASAL za ta yi aiki tare da gwamnatin jihar Sokoto da sauran hukumomi da ke da hannu wajen harkar dabino, ganin yadda za a yi a magance matsalolin da suka sa muke shigo da kashi 80 na dabino bayan muna noma kashi 20 kawai.
Idan wannan shirin da aka asasa a Sokoto ya samu nasara, ana sa ran nan da zuwa shekara ta 2024 a riƙa samar da ton 100,000 na dabino a shekara, tare da samar da aikin yi ga mutanen da yawan su zai kai 840,000, kazalika da samar da kuɗin shiga naira biliyan 150 a shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.